takaita tera ayi na alusuna azabarka bari da niki murthani da sunna su tabata mata tu ko dai zai huta a cikin kabarin saku kuma a azabta da shi Allah ya kiyaye wannan ya shafi kowane matatu ko an bine shi ko ba abin shi ba hujjar nikimara kabari daga alqur'ani ne fadin Allah madaukakin sarki wadanda malaiku suka kashe su nadari ne su na cewa assalamu alaikum ku shiga aljanna saboda abinda kuka aikata wannan shine abinda ake fada a lokacin mutuwal bishir da mu'mini cewa zai more shi a cikin kabarin sa har sa'a ta zo hujjar azabar kabari ita ce fadin Allah madaukaki suna shiga wuta safe da yamma kuma ranar da sa'a ta zo ka shiga da mutunin fir'auna a cikin mafi tsananin albama sunna akwai hadisi masu yawa da suke amma tun azaba da nikimara kabari daga ciki akwai hadisin adufa bayan tashahud a sallah ya Allah ina neman tsarika daga azabar kabari na neman tsarinka daga fitidar dujalan amince takaitaccen ra'ayi na al-sunnah.